Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shugaban Amurka Joe Biden na kokarin kwantarwa da kasuwannin hadadar kudade hankali. Yayin da ya rage makonni kasar ta shiga kangen gaza samun kudaden da za ta gudanar da harkokinta na yau da kullun. Saboda fadar shugaban kasa da majalisar dokoki sun gaza cimma matsaya kan fadada kofar ciyo karin bashi. Yau mutun da zamu tattauna akai kenan a shirin na duniyar Amurka. Sunana Mahmud Lalo. Madalla. To a ranar 30 ta gabata ne shugaban Amurka Joe Biden ya gana da kakakin majalisar wakilan Amurka Kevin McCarthy da shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawa Mitch McConnell da shugaban ƴan jam'iyyar Democrat a majalisar wakilai Hakeem Jeffries da kuma shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Chuck Schumer a wani yunkuri na ganin an budewa gwamnati kofar da za ta ƙara fadada damar ciyo bashi don ta samu gudanar da ayyukanta na yau da kullun.
I thought a productive meeting with the congressional leadership about the path
Biden kenan ke cewa nayi wani zama da shugabannin majalisar dokoki saboda mu tabbata Amurka ba ta gaza biyan bashin da ake binta ba wanda idan hakan ya faru zai zama to karo na farko a tarihin kasar. To sai dai zaman bai cimma matsaya ba domin bangarorin dake da sabanin fahimta sun gaza kaiwa ga gaci. Ana dai ta kai ruwa rana tsakanin fadar shugaban Amurka da majalisar dokokin kasar kan fadada kofar ciyo karin bashi da gwamnati za ta yi amfani da shi. Kuma muddin ba a cimma matsaya ba akwai yiwuwar makonni kadan suka rage Amurka ta gaza biyan basussukan da ake binta kuma za ta rasa kudaden kashewa. Gabanin wannan zama fadar ta shugaban kasa ta yi gargadin cewa idan har kasar ta gaza biyan basussukan da ake binta hakan zai iya zama makami ga abokanan gaban Amurka wanda suka hada da China da Russia kuma zai kai ga durƙushewar tattalin arziki da zai shafi duniya baki daya.
Our economy would fall into a significant recession.
Biden kenan ke cewa tattalin arzikinmu zai durƙushe yadda hakan zai shafi kudaden ritaya da aka ajiye. Zai kuma ƙara tsaurara matakan ciyo bashi. Kuma kamar yadda ƙungiyar nan mai bincike ta Moody ta bayyana akalla Amurkawa miliyan 8 ne za su rasa ayyukansu.
According to Moody's, nearly 8 million Americans would lose their jobs.
Su dai ƴan Republican sun jajirce cewa sai gwamnatin tarayya ta rage kudaden take kashewa kafin su amince a fadada damar ciyo karin bashi. Yayin da Biden shi kuma ya kafe akan cewa hakan ba za ta sabu ba.
It is unfortunate that so many of you are here today.
Kakakin majalisar wakilai Kevin McCarthy kenan bayan zaman da suka yi da Biden yake cewa abin takeici ne a ce dukkan hallara a yau. Kawai saboda shugaban kasa ya ke ganmu cikin kwanaki 97 da suka gabata. Amma ina fata nan da makonni biyu masu zuwa za a ga bambanci. A farkon makon nan ne sakataren Baitulmalin Amurka Janet Yellen ta yi gargadin cewa za a iya samun matsala muddin ba fadada damar ciyo karin bashin ba.
We would simply not have enough cash to meet all of our obligations.
Yellen kenan take cewa abinda hakan ke nufi shine ba za mu samu kudaden da za mu gudanar da ayyukan mu ba. Kuma za a iya samun tabarbarewar al'amura a fannin hadadar kudade.
Economic chaos would ensue.
Adadin bashin da doka ta amince gwamnati ta ci shine dala trillion 31.4 wanda Biden yake so a ƙara. Yayin da su kuma ƴan Republican suka ki amincewa da hakan. Yellen ta kuma gargadin cewa gaza fadada damar ciyo karin bashin zai iya sa gwamnatin ta rasa kudaden kashewa nan da farkon watan Yuni mai zuwa. Shi dai batun ƙara fadada damar karɓo ƙarin bashi ba bakon abu bane ga gwamnatin Amurka. So 78 majalisar dokokin ƙasar ta taɓa ba da dama a ƙaro bashi tun daga shekarar 1960. So 29 ƙarƙashin shugabannin jam'iyyar Democrat. 49 ƙarƙashin shugabannin jam'iyyar Republican ciki har da sau 3 ƙarƙashin mulkin tsohon shugaban Amurka Donald Trump. Masu sauraro baki ɗaya abinda ya sauka kenan a cikin shirin duniyar Amurka wannan mako. Yanzu a madadin Dolly Letters Crashing da ta hada shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a wani mako idan Allah ya kai mu.